5 ga watan Yuli shekarar 2018 da muke ciki. Za a fafata a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa, inda kasar Malaysia za su fafata da kasar Fiji. Za a buga wasanni da misalin karfe 2 saura kwata agogon Najeriya, Nijar kamar da kasar Chadi
na rana.
Har ila yau idan muka lega tarayyar Turai, inda ake fafata a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. A yanzu haka tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina Diego Maradona ya ce kasar Ingila ta yi kwanki da makami a cikin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a wasan da suka yi da kasar Colombia a wasan zagaye na 16, inda kasar Ingila ta doke ta da ƙwallo 4-3 a hukun da sai sai mai tsaron gida bayan sun tashi 1-1. A cewar tsohon ɗan wasan Diego Maradona, bugun daga kai tsaye mai tsaron gida wanda alkalin wasa ya ba wa kasar Ingila Harry Kane ya ce bai dace ba, tun baya dai wannan penalty da aka buga captain ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Colombia Radamel Falcao ya zargi alkalin wasan Mark da nuna bambanci a wasan, inda ya kirarin wannan lamari abin kunya ne a gare shi. A yayin wasan an nuno Maradona sanye da rigar kasar Colombia yana murna lokacin da Yerry Mina dan wasan Colombia ya farke ƙwallon da aka sha su a cikin minti na 99 wanda ya kawo aka tafi gun daga kai sai mai tsaron gida. Sai dai a nata bangaren hukumar da ke kula da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ce maganganun da Maradona ya yi gaba ɗaya bai dace ba, kuma wannan batu da ya yi kan alkalin wasan ba daidai ba ce. Idan muka leƙa ɓangaren sai da sayarwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya kuwa, a yayin da yanzu ƙasashe suke ko kuma ƙungiyoyi suke ta fatan ganin sun kawo 'yan wasa da za su fafata a lik-lik ɗinsu na bana da za a fara, mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Stoke City mai suna Shaqiri ɗan shekara 26 da haihuwa a kan kuɗi fam miliyan 12. Har ila yau ƙungiyar ta Manchester United tana shirye-shiryen yin musanyen tsakanin ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus Mario Mandzukic ɗan shekara 32 da ɗan wasan gefenta Matthew Damian. Har yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya tsakanin su da Juventus kan sayan ɗan wasan gaban ta nan mai suna Gonzalo Higuain a kan kuɗi fam miliyan 53. Kasar Argentina kuwa tana buƙatar ɗauko mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Pep Guardiola ya kasance mata sabon koci a ƙungiyar bayan da aka fitar da ita a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.